my dreams remember the kind-hearted. Kindness is in the scars you taught me. So many ways to choose and questions how to live. So many places to go to and people to deal with. Remember, don't sell yourself. The world's a cruel world, you told me. If I change my name, if I take some other name, would I still be the same? Would I be the girl I know, or a girl you want me to be? So I call destiny and drift away to an unknown land. Remember, your love made me strong, and now it's my turn. Da 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 da